أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar a yau muna biyu ga wata na Sha'ban shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace wa dayan watan biyu miladiya na 2024 da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na 11 a cikin littafin Sahihu Siratin Nabawiyya mallan yana mana magana akan abin da ya shahi hanyoyi da ɗaya daga cikin sahabba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi ya bi wajen gano abin da yake gaskiya ko kuma gwagwarmaya wajen ina ne zai gano addinin gaskiya wanda wannan ya dauke shi daga mataki zuwa mataki matakaiya daban-daban wanda wannan ko mallan yayi idrajin shi karkashin gaba da take magana akan albushirin da duniya take da akan samuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun ma kahin Allah subhanahu wataala ya aiko shi mun tsaya daidai inda Salman al-Farisi yake cewa qala falamma aradu ar-raj'ata ila biladihim akhbaruni bihim kenan lokacin da dai mahaifin shi ya aika shi wani aiki sannan kuma a hanya sai ya ga wata kanisa wata coci sai ya ga waɗannan mutane suna sallah wannan tun kafin aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga da ya shiga sai ya ji abinda suke yin nan sai ya burge shi me wakin yahutaye tai inda aka aike shi sai ya zauna tare da waɗannan mutanen hatta garubati shams har sai da kaskon rana ya fadi mahaifin shi ya aika ana ta neman shi karshe dai sai ya zo wa mahaifin da cewa ya baba ai na biya kan hanya sai na samu wani wurin bauta na tsaya a wannan waje na ga yadda suke bauta da kaza da kaza da kaza abin nan sai ya burge ni kuma na tabbatar da cewa wannan abin da suke yi yahi alheri sama da abin da mu muke yi me suke so bautan wuta suke bal hasali ma shi Salman al-Farisi wai nuna mishi soyayya ne mahaifin shi aka sa shi sheke hura wutan dare da rana sai zama to wannan shine aike shi wuta kuma ake bauta ma to shine sai yake cewa lokacin da ya ga waɗannan mutanen suna wannan bauta sai tambayi ɗan wannan kanisar wai wannan addinin da kuke yi a ina ne tushen shi yake suka ce tushen shi yana ƙasar Sham sai ce to da Allah ran da ɗan Sham suka zo ku bani labari can ko mahaifin shi yayi mi ya ji tsoron al'amarin shi ya kulle shi cewa ya hana shi huta ba shiga kenan ƙarshe dai waɗannan mutanen suka zo daga ƙasar Sham su waɗannan suke cikin kanisa suka bayyuwa Salman al-Farisi aka aika dan aike hudi mushi cewa ai ga wata tawaga ta zo daga ƙasar Sham sai ce to in sun kare abinda suke ku bani labari suka kare abinda suke aka bashi labari da aka bashi labari sai sun ce wannan ƙarfen da aka kulle shi da shi yace fa alqaytul alhadida min rijli thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Sham yace na huto har sai da nazo tare da wannan ayarin sai da muka kai ƙasar Sham yanzu kenan ya bar ƙasar su yace falamma qadimtuha lokacin da na iso garin Sham qultu sai nake cewa man afdalu hadha ad-din ilman a cikin wannan addinin na kuwa yahi kowa ilimi malami yake nema saboda kar yaje kama wani dan kama iska sai ta ne ya nemi malami yace wahi kowa ilimi sai aka ce qalu al-asqufu fil kanisa aka ce ga su can waɗancan masu bauta da irin su qissis din ne ko mitran din ne kenan da suke cikin waɗannan cocin suke bautan Allah waɗanda su suka yi kowa ilimi qala Salman yake cewa kenan ne matashi ya magana yace fajituhu faqultu sai nazo wajen wannan al-asquf kenan ɗaya daga cikin malaman su na sarawa da nazo wajen shi sai nace mishi inni qad raghibtu fi hadha ad-din yace ina kwaɗayin wannan addinin wannan addinin naku nake so in shiga sannan kuma wa ahbabtu an akuna ma'aka ina so in zamanto tare da kai kenan mu zauna waje guda tunda kai da mu a coci kake babu zancen aure barantana zancen yara barantana zancen kasuwa barantana zancen aiki wannan shine aikin ka dama zaman dirshan kake da kai ce zan zauna tare da kai mu yi wannan hidimar wa akhdumaka sannan kuma in maka hidima fi kanisatika a cikin wannan cocin taka ya nemi a wajen wannan malamin na Krista wa ata'allama minka sannan kuma in koyi ilimin addinin nasaranci a wajen ka wa usalli ma'aka kuma in yi sallah tare da kai qala dukhul sai wannan malami ya ce mishi al-rakbi was-sa'i bismillah shigo dama irin ku ake nema eh zo kai hidima kuma ka bauta wa Allah kuma ka koyi karatu in ya samu yace fa dakhaltu ma'ahu sai na shigo cikin cocin nan tare da wannan nasara ko kuma wannan malamin nasu yace fa kana rajul su'in Salman yace in ba ku labari yace wallahi wani mutumin banza ne yana bayan ya shiga ya zauna tare da shega da cha mutumin banza ne daga cikin dabi'un shi yana fadi wa mabiyan shi abinda shi baya aikata ba yace ya amuruhum bis sadaqa yana umurtan mutane akan ci aka sadaka a tattara za aikin Allah za ai wane ne wayuraghibuhum kuma ya kwadaitar da su fiha akan bada sadakan nan amma fa iza jama'u lahu shay'an in aka tara abinda aka tara na kudin kanazahu li nafsihi sai ya taskance ma kanshi wannan gunkiyar ashe aikin Allah shine dama shine ke tara ma kanshi maimakon ya rika walam yu'tihil masakin bayya ba waɗanda suke masu bukata wanda su ko kudin dama manuhan tara su saboda a rika taimakawa waɗanda suke miskinai sai zama to ashe shine miskinin sai zama to kanshi kawai ke tara ma hatta jama'a har sai da ya kai matakin da ya tara dukiya mai yawa wanda yace sab'a qilalin sai da yayi asusu guda bakwai idan ka ce qilal shine kamar ka ce asusu kawai eh inda za a rihe wani wuri a yi ta nasawa sai in ya cika kuma a maida shi gehi Allah ya dauko wani sai da yi irin wannan rumbun tsumin guda bakwai min zahabin wa wariqin na azruha da zinariya zahab azruha wariqin zinariya zahab zinariya wariqin shi kuma shine azruha kenan sai da tuluna na azruha da zinariya yana ta tarawa kuma yana ta cewa aka sadaka sai Salman yake cewa wa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aytuhu yasna yace sai na fusata da shi fusata mai tsanani a dalilin abinda naga yana aikatawa yana cewa zo da sadaka amma kuma da shi yake tattarawa kanshi baya ba waɗanda suke masu bukata ne summa mata ana cikin haka rayuwa sai wannan malamin na cuci sai ya mutu yace wajtama'at lahu an-nasara sai nasarawa kenan masu addini shi sai suka taru li yadfinuhu saboda su binne shi yana kai gangami aka taru aka zo daga gari ruwa ai babban malami ya mutu za a binne shi fa qultu lahu sai Salman yace sai nace musu inna hadha kana rajul su'in yace wannan mutumin da kuka taru za ku binne kuna ga malami ne mutumin banza ne fa ya akai yace ya amurukum bis sadaqati wa yuraghibukum fiha zai umurce ku da a kawo sadaka ya kwadaitar da ku ya jayo hankalin ku kowa ya taimaka ya bada fa iza jitumuhu biha in kuka zo mushi da wannan sadakar kanazaha li nafsihi sai ya taskance wa kanshi wannan sadaka kenan kashi kawai ki tara ba walam yu'til masakina minha shay'an baya ba miskinai komi qalu sai waɗannan mutanen da suka taru suka ce mushi qala yake cewa fa qalu li Salman yace he waɗannan mutanen suka hodi muni da nace musu ai mutumin banza ne ga abin da yake suka ce wa ma ilmuka bidhalika to me iliminka akan cewa in aka bashi baya ba da tana wanki ka aje zatan banza ne kake me iliminka akan haka fa qultu lahum sai yace musu ana adullukum ala kanzihi ku zo ni zan je in nuna muku inda yake tara kudin ma gaba da ku gani da idon ku qalu sai suka ce mushi fadullana mu je ka nuna mana qala sai Salman yake cewa fa araituhum mawdi'ahu sai na nuna musu inda yake ajje wannan tuluna ko wannan asusun nashi guda bakwai sai yace aka tahi ake bincike fastakhraju sab'a qilalin mamlu'atin dhahaban wa wariqan yace sai da aka huddo asusu guda bakwai kamar inda hudi musu ne mamlu'atin suna cike da zahaban zinariya wa wariqan da azruha falamma ra'auha qalu lokacin da suka ga wannan dukiyar da suke tara gaba daya ashe ga tana taskance waje guda sai suka ce qalu la nadfinuhu suka ce ba za mu binne shi ba zancan a karrama shi a binne shi bai taso ba abadan har abada to mi za ku yi qali sai kace al-salman yake cewa fa salabuhu sai suka gicciye shi kai suka dauko wani icce aka dora shi can sama aka kulle shi aka kulle kafafu aka kulle hannuwan aka kulle kan warabahu bil hijarati suka tajiwa shi da duwatsu saboda ya haince su shi yazo nan tuwayat safahatuhu sannan waja'u bi rajulin akhara yanzu bayan wannan malamin ya mutu sai aka zo da wani mutum na daban wanda hudika salman yana faman neman asalin addinin to amma kuma halin sai mi sai mugun katari eh da aka nuna mashi ina asalin addini yake yazo garin bayan ya zo garin kuma waye shi kowa aka nuna mashi malamin da yaje he iske shi sabanin abin da yake tsammani yace waja'u bi rajulin akhara fa wada'uhu makanahu sai aka zo da wani mutum na daban sai aka dora shi a matsayin wannan babban malamin da ya mutu a cocin wannan qala salman sai salman yake cewa fa ma ra'aytu rajulan la yusalli al khamsa ara annahu afdalu minhu yace wallahi ban taba ga wani mutumin da baya sallah ba wanda yi wannan mutum alheri nan bayan ya musulmi yake ba da labari yace sanda abdullahi abbas yake ba da labari sai yace bayan yake cewa bayan ya musulmi yake ba da labarin wannan mutumin da aka dora kambacin wancan da ya mutu yace ban taba ga wani mutumin da baya sallah biyar ba mafi alheri sama da wannan mutumin kenan iya dabi'u da halaye masu kyau sanne yake cewa wala azhad kuma ban taba ga wani mutum ba wanda yake azhadu fi dunya wanda yake gudun duniya wala arghabu fil akhira wanda yake da kwadayin al'amarin lahira wala adabu laylan wa naharan ban taba ga mutum wanda ya kasance yadda wama ba adaba yudawimu laylan wa naharan ibadatan zai dawama dare da wuni bautan Allah yace bai taba ga wani mutum sama da wannan mutumin ba qala sai salman yake cewa fa ahbabtuhu hubban sai na so wannan mutumin wani irin so wanda lam uhibba shay'an qablahu mithlahu tunda nake ban taba son wani mutum ba koma wani abu a rayuwata sama da son da nama wannan malami inji salman qala sai yake cewa fa aqamtu ma'ahu zamanan sai na zauna tare da shi wannan malamin zamani mai tsawo ana cikin haka summa hadaratuhu alwafat sai mutuwa ta zo wannan mutumin kenan alamun gajiyawa da mutuwa sun zo akan shi fa qultu lahu sai salman yake cewa sai na ce ma wannan malamin wanda yana cikin magagin mutuwa yace inni qad kuntu ma'aka yace na kasance tare da kai wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu shay'an qablaka na maka wani irin kalan so wanda ban taba ma wani abu ba kafin kai wa qad hadaraka ma tara min amri llahi ta'ala sannan kuma gashi ya hadarto maka al'amarin Allah mabuwayi na abin da ya shafi mutuwa da haka yanzu in ka mutu fa ila man tusi bi wa kake mun wasiyaci akan inje in same shi saboda in dasa daga inda na tsaya wajen wannan bauta mai dadi da muke yi wa bima ta'muru ne ko me kake umurta ta da shi qala ay bunayya sai wannan malami yake cewa ya dan dana wallahi ma a'lamu al-yawma ahadan wallahi ban san wani mutum ba daya ala ma kuntu alaihi wanda nike kan abin da yake kai anan inda muke ban san wani mutum ba me yasa yace laqad halaka an-nas wa fatadu yace mutane sun halaka sun jirkita addinin na gaskiya sun maida shi wani abu daban yace wa taraku akthara ma kanu alaihi sun bar mafi yawancin abin da addini ya dora su akai sai yace illa allahumma in za ka yi bulaguro sai yace illa rajulan bil mawsil in za ka ta yankin mawsil a can akwai wani mutum a yankin iraki wa huwa fulan shine wani wa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi yace yana kan abin da nike kai da ka ka tahi zuwa gare shi salman qala sai yake cewa falamma mata wa ghuyiba lahiqtu bi sahibil mawsil yace lokacin da wannan malamin ya mutu wa ghuyiba aka binne shi lahiqtu bi sahib al mawsil sai na tahi wajen wannan dan uwan da ya mini nuni zuwa gare shi wanda yake al mawsil a kasar Iraki fa qultu sai nace ya fulan da yaje wajen malami sai yake ce mishi ya wani inna fulanan awsa inda mautihi an alhaqa bika lalle malam wani da yake wuri kaza yayi wasici akan in ya mutu in zo wajenka saboda in ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala wa akhbarani annaka ala amrihi kuma ya bani labari cewa irin tsarin tahiyyan bautanku iri ɗaya ne akan tsarin da yake kai ma a saman shi kaje fa qala li sai wannan malami ya ce wa Salman aqim indi zauna a wajena kenan zauna ka samu wurin zama fa aqamtu indahu yace sai na zauna wajen wannan malami shi ma fa wajadtuhu khayra rajulin ala amri sahibihi sai na samu shi mafi alherin mutum akan al'amarin yanda wancan yake bautawa Allah shi ma wannan akan wannan tsari yake yace falam yalbas an mata ana cikin tahiyya shi ma Allah ya jarrabe shi da abin da ya shahi mutuwa ita ma ta zo yi magagin mutuwa ya same shi yace falam ma hadaratuhu alwafatu lokacin da mutuwa ta zo wa shi wannan malami qultu lahu sai nace mishi ya fulan ya wani inna fulanan awsa bi ilayka malam wani ya mun wasici akan in zo zuwa gare ka wa amara ne bil luhuqi bika ya umurce ni akan in zo in riske ka in same ka a wannan waje wa qad hadaraka min amri llahi ma tara kuma ga mutuwa ta zo haqiqa ya halarto maka daga al'amarin Allah abinda kake gani kenan alamu dai sun nuna cewa da halayi dan haka in Allah ya kadarta ka mutu fa ila man tusi bi zuwa gawa za ka mun wasici kaga daga can daga sham yanzu ya tsunura kuma ina ya kuma Iraki duka me yake nema shari'a ina neman shari'a dan ka gane cewa shari'a gogurmaya ake wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ba kawai me yake kafa ba zaka ce aya haka muka ga ana yi kawai mu ba uwan mu wanda ba daidai bane ba kaga abin da ya samu a gidansu shine ya tsallake ya bari dan ya je ne mai gaskiya to yanzu kuma hallo a yanzu ma bai gama gamsuwa ba sai yake tambayar wannan mutumin in Allah ya rubuta maka mutuwa ina zan yi sai yake cewa a falam yalbas amata haka ne falamma hadaratuhu alwafat qala ya fulan inna fulanan awsa bi ilayka wa amarani bil luhuqi bika wa qad hadaraka min amri llahi ma tara sai ce fa ila man tusi bi wa kake mini gargadi akai in tai zuwa gare shi wa bima ta'muruni kuma da me kake umurtata qala ya bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma ana ma kunna alayhi sai ce illa rajulan bi nasibina wa huwa fulan falhaq bihi yace a garin nan da muke ciki da wuya ka samu wani wanda ya tsaya kyam akan abin da yake na daidai a wancan lokacin nan su yace sai dai akwai wani mutum a wata a wani gari ana kiran shi da sunan Nasibin wanda shi kuma yana yankin Turkiya a yanzu sai ce wa huwa fulan yace shine wani falhaq bihi ka je ka same shi malati a Salman yake cewa falamma mata wa ghuyiba lahiqtu bi sahibi Nasibin lokacin da wannan malamin ya rasu yace aka binne shi ghuyiba kenan lahiqtu bi sahibi Nasibin sai nace wajen wannan malamin da yake Nasibin sai ce fa akhbartuhu khabari sai na labarta mishi labari na tun daga farkon gidansu har ya iso zuwa ga wannan malamin wanda yake Mausin sai yake cewa wa ma amarani bihi sahibayya sannan kuma da abinda abakaina ko kuma malamaina suka mun umurni da shi wanda suka gabata kenan fa qala sai wannan malamin na Nasibi ne yake cewa aqim indi zamna a wajena mu bautawa Allah yace fa aqamtu indahu na zauna a wajen wannan mutumin fa wajadtuhu alama ala amri sahibaihi sai na same shi akan yanda wadancan suke shi ma akan wannan tsarin yake yace fa aqamtu sai na zauna tare da shi ma khairi rajulin tare da mafi alherin mutum fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ma labisa Allah ya jarrabe mu yace ba a jima ba kawai an nazala bihi almaut shi ma higa alama mutuwa ta zo akan shi ga wannan ina ga yanzu ne fa can fa shi za a yi ko a ce kakka yarda ya shine tai wajen wani tai wajen wani tai wajen wani duk sun mutu yake cewa wannan mutumin shi ma nazala an nazala bihi almaut mutuwa ta zo zuwa gare shi falamma hudira qultu lahu lokacin da yazo kenan mutuwa tana faman dukan shi kenan halatul ihtidar shine lokacin da mutum yake cikin yanayin da kawai ana gacha ba zai ba sai yake ce mushi ya fulan yace ya kai wani inna fulanan kana ausabi wani malamin shi na hari kenan na kasar sham malamin nabi ba na harin ba rajul suqin ba yace wani yayi mini wasici ilaika yace fa ila man tusi kenan afwan inna fulanan kana ausa bi ila fulan kenan wancan malamin nashi na sham yayi mishi wasici zuwa ga iwa wanda yake kasar al-mawsil sai yake cewa summa ausa bi fulan ila fulanin sannan shi ma wancan yayi wasiya zuwa ga wanda yake ina yake nasibin yace summa ausa bi fulanin ilaika sannan wanda yake nasibin yayi wasici kan cewa in zo zuwa gare ka sai yace to kai da kake nasibin fa ila man tusi bi ina nan tai in Allah kadarta maka mutuwa ina nai wa bima ta'muruni me kake umurta ta da shi qala sai yake cewa ya bunayya ya dan dana wallahi ma a'lamu baqiya ahadun ala amrina yake cewa ban san wani wanda ya saura akan al'amarin mu ba wanda amuruka an ta'tiyahu wanda zan umurce ka akan ka tai zuwa gare shi illa rajul sai dai wani mutum a wani yanki shi ma na Turkiya a yau ana kiran wurin da suna Amuriya yace yankin Amuriya akwai wani malami waje kaza min ardir rum a kasar rum a wancan lokacin yace fa innahu ala mithli ma nahnu alayhi fa in ahbabta fati yace ina kan addini na gaskiya duba kaga yanda addinin Allah ne aka safkar a wani wasu yankuna amma yanda addini ya rikice a ce yankin gaba daya kusan bai san wani wanda yake tsaye akan daidaikin ba sai shi da in daidai kuma tanda ba rasa ba sai dai kuma tsuntuwa can waje kaza to shi ma haka yake cewa fa in ahbabta in kaso fa'tihi kaje zuwa gare shi fa innahu ala amrina yana kan irin addinin da muke kai falamma mata lokacin da wannan malamin na nasibin ya rasu mata wa goyiba aka binne shi yace lahiqtu bi sahibi amuriya shi Salman yake cewa ban yi kasa a guyo ba kuma na garzaya zuwa ga amuriya naje na samu wannan malamin aljanna yake hawa mai shiga kuma kai ma ka tuna kanka yace fa akhbartuhu khabari sai na bashi labarin yanayina fa qala sai yake cewa aqim indi baka da matsala zamna fa aqamtu inda khairi rajulin ala hadi ashabihi na zauna wajen mutum mafi alherin mazaje wanda yake kan shiriya irin ta abakan shi na baya qala sai yake cewa shi Salman yace zaman da ne a Amuriya yace ba zama bane irin na baya waqtasabtu yace ina bautan Allah kuma ina neman kudi yace hatta kanat li baqaratun wa ghunaymatun sai na zaman to na tara wani kaso na shanu da kankanan dabobi ɗan kadan ghunayma tasgir ne na ganam kenan zaman to ya tara iya da wani ɗan shanun shi sannan kuma iya da ɗan dabobin shi kadan kuma yana bauta ma Allah yace ana cikin tahiyya summa nazala bihi amrullahi al'amarin Allah ya safka akan wannan malami shi ma na Amuriya yace falamma hudira qultu lahu ya fulan lokacin da yazo mutuwa nake ce mishi ya wani inni kuntu ma'a fulanin fa ausa bi ila fulanin yace summa ausa bi ila fulanin yace summa ausa bi fulanin ila fulanin summa ausa bi fulanin ila fulanin summa ausa bi fulanin ilaika sai yace fa ila man tusi bi ina zan yi dan Allah ya rubuta maka mutuwa wa bima ta'muruni me kake umurta ta da shi to wannan rihila ta Salman al-Farisi har yanzu bata kare ba sai malamin ne yake ce mishi ai bunayya wallahi ma a'lamu asbaha ahadun ala mithli ma kunna alayhi min an-nas yace ban san wani ya wayi gari ba ɗaya daga cikin mutane a wannan yankin namu ko ma a wani waje yake cewa wanda ya kasance a kan yanda muke kai a muruka an ta'tiyahu wanda zan umurce ka akan amana ka tai wajen ka koyi bautar Allah yace ban sani ba yace sai dai abu ɗaya ne walakinahu qad azalla zamanu nabiyyin mab'uthin bidini ibrahim sai yake cewa sai dai azalla ai ya kusanto zamanu nabiyyin zamanin wani annabi mab'uthin wanda za a aiko shi da addinin annabi ibrahim yakhruju bi ardil arabi zai huto a yankin larabawa ka duba wannan mahal bishari din kenan kaga dukkan bayanin da ake dan a baka labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kahin aiko shi da bayanin aiko shi yana arbuci to wannan sune bayanan da malai yake kawo sai yace muhajaruhu ila ardin baina harratain bainahuma nakhlun sai yake cewa wannan annabin za aiko shi a kasar larabawa amma muhajaruhu zai yi hijira ko wurin hijirar shi ila ardin zai tayi wata kasa wadda baina harratain tana tsakanin duwatsu bakake guda biyu bainahuma nakhlun a tsakanin waɗannan duwatsun a cikin garin ko a yankin garin akwai dabino da yawa assalamu haka yake rubuce a cikin littafin al-yahud wa nasara akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ma wanda ya kamata ya imani da shi in magana ce na sani shi sama da waɗannan mutanen kaga hatta bayan ya hutu a makka aka ce zai hutu a yankin laraba makka kenan sannan kuma zai yi hijira har hijirar da zai aka ba su labarin cewa zai tafi wani yankin da yake tsakanin wasu duwatsu bakake sannan kuma akwai dabinai a wannan yankin sai ce bihi alamatul la takhfa sai wannan malamin na amuriya yake cewa salman wannan annabin da za a yi ko iya da wasu alamomi waɗanda ba sa boyewa alama ta farko ya akulul hadiyya in ka bashi kyauta yana ci amma wala ya akulus sadaqa baya cin sadaqa baka hudu sadaqa baka bashi sai dai kyauta in ka bashi zai ci wanda wannan kuma ahlul bait haka suke ba sa cin sadaqa inma suna cin kyauta sai yace baina katafaihi khatamun nubuwa tsakanin allan shi allan hannun shi na dama da na hagun tsakanin nan wannan bayan nan yace akwai tambari na annabta kina akwai wani alama da akai a bayan shi na annabta sai malami yake cewa salman fa inistata'ta an talhaqa bitilkal bilad fa'al in dai zaka iya zuwa wannan yankin inda wannan annabin zai zo to kai haka nan kenan can ne zaka tafi kai zaman dakon jiran shi qala sai yake cewa salman summa mata wa ghuyiba wa makastu bi amuriyati yace wannan malami ya rasu na zauna a wannan garin na amuriya masha Allahu an amkusa iya gurgudun lokacin da Allah ya rubuta mini rayuwa a ciki yace summa marrabi nafrun min kalbin tujjarun ana cikin haka kawai sai ga tawaga na wasu kabila na kal sun zo zuwa gare shi ɗan kasuwa ne fa qultu lahum sai nace musu ihmiluni ila ardil arab yanzu nake ku doke ni daga nan ku kai ni yankin larabawa yace wa u'diyakum baqarati hadhihi wa ghunaymati hadhihi waɗannan shanun nawa da waɗannan dabobin kankana duka zan tattara in ba ku in dai kun kai ni yankin larabawa ku kun biya eh asai da me ake ce ai suna asai da me ake ce asai da ai suna to kaga duke gaba daya kakkabi ya bada ta amma saboda a kai shi yankin da zai samu wannan annabi ka fa qalu na'am suka ce eh kawo mutai sai salman yake cewa fa a'taytuhumuha sai na ba su wannan dabobin gaba daya da shanun da kankanan dabobin sai ya ce wa hamaluni ma'ahum sai suka dauke ni tare da su muka tafi hatta idza balagu wadil qura har sai da aka je wani yanki ana kira shi da suna wadil qura sai ce zalamuni waɗannan mutane suka zalunce ni bayan da ka duke shi gaba daya ka kabe ya ba su sai suka kai shi wadil qura da suka kai shi kuma ba kyale shi suka yi ba sai ce faba'uni min rajulin yahudiyyin abdan yace sai suka saida ni a wajen wani mutum ba yahudi kuma a matsayin bawa al'amari ya rike ce yace fa kuntu indahu ashe al'amarin ubangiji ne akwai abin da Allah yake rufata da shi yace fa kuntu indahu ina zaune a wajen wannan mutum ina tabauta yace wa ra'aytu an-nakhla naga a wannan yankin na wannan bayahudan sai naga wasu itace na dabino sai yace farajautu an yakuna albalad alladhi wasafa li sahibi sai ce sai na sa a raina ina ma a ce wannan garin da aka wasafta mune koda na zo a matsayin bawan ba matsala bace ba in dai garin ne alhamdulillah sai yake cewa lam yahiqqa fi nafsi sai dai abin bai tabbata haka nan ba lam yahiqqa yani lam yathbut fi nafsi kenan ya sa rai amma abin bai zama to haka nan ba sai ya ce fa baina ana indahu ina wajen wannan yahudan nan a wadil qura ana cikin rayuwa iz qadima alayhi ibn ammi lahu sai wani dan baffan shi yazo shi kenan ubangidan nan shi eh yake cewa min bani quraiza shi kuma wanda yazo kinan daga banu quraiza ne banu quraiza ko min al madina daga garin madina shi kuma wannan dan ammin nashi sai yazo ana cikin rayuwa a wadil qura shi Salman Farisi a matsayin bawa sai ga dan uwan mai gidan Abu Salman al-Farisi ya zo daga garin Madina wani bayahudi bayahudi na banu Quraiza yace fabta'ani minhu da yazo wannan dan uwan nashi da yazo daga garin Madina sai saida ni ga wannan dan uwan nashi shi kuma dan uwan garin Madina zai tai eh garin Madina zai tai sai yace fa wallahi yace wallahi mun kama hanya muna tahiya ma huwa illa ra'aytuha an ra'aytuha yace ina kallon garin Madina yace fa araftuha bi sifati sahibi laha kai tsaye na ganta ma ce sai na gane ta a dalilin yanda dan uwa na ya wasafta mini ita cewa wani gari ne ardun baina harrataini akwai da binu akwai kaza yace na gane kawai ita ce yace fa aqamtu biha sai na zauna a cikin wannan garin a matsayin bawa ne amma da ya shigo yana cikin garin Madina yace wa bu'itha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqama bi makkah manzon Allah ya zauna a garin makka yace wala asma'u lahu bi dhikrin bana jin wani labari nashi me yasa yace mimma ana fihi min shughli riqi saboda abinda nake cikin shi na shagaltuwa da harakan bauta bawa ne ni aiki kawai aka sani aiki nake kina babu zancin tsayuwa cikin mutane ko zuwa cikin mutane ko samun labari babu wannan duka yace ana cikin haka sun muhajir ila almadinati sai ga manzon Allah yayi hijira yazo garin Madina Salman bai da labari kuma yace ana cikin haka fa wallahi yace inni la fi ra'si azqin li sayyidi a'malu fihi ba'da al'amali yace ana cikin haka yace wata rana ina kan wani reshe na dabino li sayyidi na shugabana kenan ubangidan shi yace a'malu fihi ina aiki a cikin wannan dabinai ko kuma ina aiki a saman wani dabino yake cewa ba'dal amali wani kaso daga cikin aiki sai yace wa sayyidi jalisun tahti shi kuma ubangidan na yana zaune a kasan dabino ni kuma ina sama ina aiki yace suna cikin haka kawai iz aqbala ibn ammi lahu sai ga wani dan baffan shi yazo hatta waqafa alayhi sai da yazo kan kenan ubangidan Salman sai tsaya fa qala sai ce ya fulani ce ya kai wani wai kaji abin da ake a garin nan yace kai qatalallahu bani qila yace Allah ya la'anci banu qila sai banu qila suna ansar shi magana shi bai huda yace Allah ya la'anci ansar kenan yace wallahi ina rantsuwa da Allah innahum la mujtami'una al'ana suna can a tattare a hade ansarawa yace bi quba'a anan daidai masallacin quba me tara su ala rajulin qadima min makkata sun tarumma wani mutum da yazo daga garin makka al yawma a yau yaz'umuna annahu nabiyyun suna rai cewa wai annabi ne Salman abun ne ma samu kala Salman sai yake cewa Salman sai yace falamma sami'tuha lokacin da naji sautin wannan magana sai yace akhazatni ar-ri'da sai wani makarkata ya kama ni yace ta hatta zanantu anni saqitun ala sayyidi sai yace wallahi sai na tsammani Allah ba zan fado ma wannan ubangidan na ba kenan yana ya jira ya sab kuma gane yake an bata lokaci yace fa nazaltu ani an-nakhla sai na sabku daga wannan daga saman wannan dabinuwar na faj'altu aqul kaduwa ha gani shi bawa ne fa su kuma ubannin gidan shi ne suna hirar su yake cewa kawai idan shi ya rihe kawai sai ko yake cewa ibnu ammi yake cewa wannan mutumin da yazo yace mana ta kulu me kake cewa ko bawa kala yace fa ghadiba sayyidi ubangidan nashi sai ya fusata yace wala kamani lakmatan shadida yamun wani kutuho mai tsanani ثم قال سيكي تشا ما لك ولهذا ina ruwanka me alaka ka da shi ina ruwanka da shi hira ce ake ta diya ta manya ba kai bawa sai aka ce mushi ma laka walihaza aqbil ala amalika kuma ka je ka aikin ka shi dai yanzu
kuma ya ne da ya samu me labari ya isu qala sai salman yake ce fa qultu la shay'a sai ce ba abin da ya faru tsakani da shi innama aradtu an astathbitahu amma qala yace ina so ne in samu tabbaci game da abin da yake faɗi kawai qala yake ce wa kana indi sai salman yake cewa ya kasance a wurina indi shay'un jama'atuhu dama ina da wasu ɗan dabine da na tara kana iya da wasu dabine ya tara su yace falamma amsaitu akhaztuhu marece da tai kana bayan ya gama aikin da yake yi sai ya dauki wannan ɗan dabine nashi a kulle summa zahabtu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa bi quba'a manzon Allah yana quba fa dakhaltu alaihi sai na shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu sai nake cewa manzon Allah shin jarraba abin da aka faɗi mushi a baya ne zai yi neman gaskiya ne aiki sai yace innahu qad balagani sai sallama nake cewa manzon Allah yace labari ya same ni annaka rajulun salihun cewa kai mutumin kirki ne wa ma'aka ashabul laka ghuraba kuma an ce a tare da kai akwai wasu sahabbai akwai abokan zamanka wanda suke baki ne a garin nan zawu hajatin suna da bukata sai ce wa hadha shay'un kana indi lisadaqa yace wannan ɗan dabbinan da na kawo wani abu ne wanda na ajje shi dama dan sadaka sai yake cewa fara'aitukum ahqqa bihi min ghayrikum sai naga ku kuka hi cancanta ga baƙunta ga ku kasancewa mutanen kirki ga kaza ku hi cancanta a ba ma sama da wani ba kuwa qala sai salman yake cewa faqarrabtuhu ilayhi sai na meka wannan dabinan zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzo Allah yake cewa kulu sai cewa sahabbai ku ci wa amsaka yadahu falam ya'kul ya rike hannun shi bai ci ba kaga shi kuma a can dama an ce mishi me baya cin sadaka amma yana cin me hadiya da ya meka mishi ga bai ci ba yayi umurci mutane suka ci shi ya kici qultu fi nafsi salman yace sai nace a cikin raina hazihi wahida alama dai ta huta yanzu akan cewa wannan sifar da aka faɗi abu ɗaya yanzu ya huta ya bayyana yace summa saraftu anhu sai na tahiyata yace he na koma nake aiki a cikin garkan wannan mai gidan na fa jama'atu shay'an wani dan lokaci kuma he na sake tara wani kaso na dabino sai yace wa tahawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina dan manzala kuma ya tashi daga Quba ya shigo garin Madina ko daidai gidan Abu Ayyub al-Ansari yace yazo yana wannan waje yanzu anan yake zaune nan ne masallacin shi nan ne gidan shi yace summa ji'tuhu fa qultu lahu sai nazo wajen shi sai nake ce mishi inni qad ra'aytuka la ta'kulu sadaqa sai yace na lura wancan zuwan da nayi an bada sadaka amma baka ci ba sai yace to wa hadhihi hadiyatun wannan kyauta ce yake cewa akramtuka biha na girmama ka da ita wannan kyauta ce qala sai salman yake cewa fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha sai manzo Allah ya dauki wannan dabinin sai ya ci saboda kyauta ne wa amara ashabahu kuma manzo Allah ya umurci sahabban shi fa akalu ma'ahu suka ci tare da shi qala sai salman yake cewa fa qultu fi nafsi hatani sintani yace na biyu kenan wannan alama ta biyu akan cewa baya cin sadaka ya ki ci can baya yana cin kyauta gashi ya ci yace qala summa ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'in al-gharqad yace ina cikin haka daga ya samu dama sai ga zo yazo yanzu iya na iya hudda alamomin shi ɗaya bayan ɗaya sai yake cewa sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na same shi a baqi'ul gharqad baqi'ul gharqad shine sunan makwantan da yake cikin garin Madina qala yake cewa qad tabi'a janazata rajulin min ashabihi manzo Allah ya raka janaza ta wani daga cikin sahabban shi wanda ya mutu sai yake cewa wa alaihi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shamlatan akwai wasu kalan kaya kenan ya sa rida ya sa wani dan mayahi da suke ratayawa sannan kuma ya daura izari kenan ya rihe gadan bayan shi wa huwa jalisun fi ashabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabban shi wanda wannan kuma shine abin da ya tabbata kamar da Ali ibn Abi Talib yayi bayani akan haka hadisi ya can malam Nasir malam Albani ya hudda shi a cikin ya kashi a cikin ahkamul janaiz manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tayi makwantai kahin abin ne yana zama in aka binne aka kare tashi yake sai tashi sai ce ku roƙa wa dan uwanku tabbatuwa saboda yanzu a mishi tambaya kowa ne ya mishi gafar Allah to sai Salman yake cewa wa huwa jalisun fi ashabihi yace fa sallamtu alayhi da nazo sina manzala sallallahu alaihi wasallama thumma stadbartuhu anzuru ila zahrihi da nazo ma sai na juya sai nazo bayan manzala sai na tsaya bayan na mushi sallama yake cewa na tsaya a bayan shi tsayuwan da nayi niwa me yake duba wannan abun na bayan shi yake so ya gani yace arafa anni astathbitu fi shay'in wusifa li sai manzo Allah ya gane cewa wannan da na sallama na koma manzo Allah iya lissahi da shi yazo karin fari ya ce sadaka yazo nabi ya ce kyauta sannan kuma yanzu yazo yayi sallama ya koma baya ya tsaya sai manzo Allah ya gane cewa su ne yake ga wannan tambarin na bayan shi yana so ya tabbatar da abin da aka wasafta mishi fa alqa rida'ahu an zahrihi sai manzo Allah sai ya daga mayahin shi daga hebar gadan bayan shi a bude sai yace fa nazartu ilal khatam sai nayi dubi zuwa ga khatim din nan wannan tambarin na annabta yace fa araftuhu sai na gane cewa wannan mutumin shine yace fa yake cewa fa akbabtu alaihi sai na rungumi bayan nashi yace uqabbiluhu ina sumbata da shi wa abki kuma ina kuka ka duba gurbin da sha yanzu yau yazo karshe ya tabbatar da cewa wannan shine annabin da Allah ya ku fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahawwal sai manzo Allah ya ce wa Salman zo daga gaba kenan tahawwal kewayo yawa shine kewayo sai ce fa tahawwaltu bayna yadayhi sai ne kewayo sai na tsaya gaban shi yace fa qasastu alaihi hadisi yace daga nan sai na fara bashi irin wannan labarin da ya ba mu ana sai ce irin wannan labari ya labarta wa manzo Allah kama yake cewa kama haddastuka yabna abbas ya kai dan abbas kamar inda na baka wannan labarin haka na bai wa manzo Allah wannan labarin sai ce fa a'jaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi mamaki kuma yaso an yusmi azaka ashabuhu manzo Allah yaso halla wannan labarin ajiyar da sahabbai su ji ya ake gugurmaya ka duba kaga wahalhalin da ya sha dai ba dai har ya kai inda ya kawo yazo ya samu annabin amma kuma yanzu hallo bawa ne sai ce summa shagala salman arriqa summa shagala salmanu arriqu sai salman ya shagaltu ne da wannan harkan bauta tunda yana tare da mai gidan shi hatta fatahu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam badar wa uhud hasiri akai yaqi uhud akai yaqi afwan badar aka zo akai uhud salman bai samu daman zama da manzon Allah ba qala salman sai salman yake cewa ana cikin haka wata ran na kawo nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama summa qala li rasulullah sai manzon Allah yake cewa to kai salman wannan yanayin da kake ciki katib ya salman kai mu ka taba mana ka je ka ce mai gidan ka yi hudu abin da yake so na dukiya a bashi dan ka zama da shi ne mu ka taba sannan kuma ana yin shi da hankali hankali na zaka fanshi kanka akan miliyan kaza sai je duk lokacin da ya samu dama sai je aiki sai kai ibada je ka ibada yace katib kai mu ka taba mana sai salman yake ta faka tabtu sahibi ala 300 nakhla yace uhyiha lahu bil faqir sai yace sai muka yi mu ka taba da wannan mai gidan nawa akan cewa ala 300 nakhla dabinuwa 300 uhyiha lahu zarraya mushi su bil faqir a wata farfajiya ta ƙasa in tona sannan kuma in sa da binu na a tabbatar da cewa ya kama sai na shibka da binu 300 sannan ba haka nan 40 uqiya da uqiya 40 wanda ita ma duciya ce mai yawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa li ashabihi ga sahabban shi yace a'inu akhakum ku taimaka wa dan uwanku kenan kaga babu zancen a aje a rage lalala an kare kawai ku taimaka wa dan uwanku sai Salman yake cewa fa'anuni fin nakhli suka taimaka mun wajen dasa wannan itacen yace ar-rajulu bi 30 wadiya sai mutum guda ya kawo mun dashe shine wadiya dashan dabino sai mutum guda sai kawo mun gindi 30 yace war-rajulu bi 20 wadiya wani ya kawo dashe 20 war-rajulu bi 15 wadiya wani ya kawo 15 والرجل بعشرة وني كاغوما يكيتا يعين الرجل بقدر ما عنده كوا ينا تيمكا ود ايا ابن دكي وجهن شي wani kawo kaza wani kawo kaza wani yace hatta ijtama'at li 300 wadiya har sai da na hada wannan dabino dashe 300 nan cif suka hadu to yanzu sun hadu an kare sai maganar dasawa kuma kuma aka dasa su su kama kasu mutu fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa salman izhab ya salman ya kai salman je ka fafakir laha kaje ka tona wa kowanne ɗaya daga cikin dabinan nan rami fa idza faraqta in ka kare fatini ka zo waje na akun ana adha'uha bi yadi manzo Allah ce dabine 300 nan ni ne zan dasa su da hannuna sallallahu alaihi wasallam salman yake cewa na'am yace fa faqartu sai naje na tona waɗannan ramuna yace wa a'anani ashabi sahabban nan musuki hali ne ba suka zo suka kama sai da muka tona rami 300 hatta idza faraqtu ji'tuhu fa akhbartu da na ƙare gina ramin nan sai na zo waje manzo Allah sai na bashi labarin ga hoyon da ake ciki fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hutu da kanshi ma'i tare da ni ilaiha zuwa ga waɗannan ramuna faja'alna nuqarribu ilayhi alwadiyya wadiya sai mu zamanto mu muke guso mushi muna kawo mushi waɗannan dashan kenan muna dokowa muna kawowa gindin rami sai mu aje wayad'uhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi manzala yana doka yana dasa iya doka iya dasa hatta farag hatta idza faragna har sai lokacin da muka kare kaf Salman yace fa wallazi nafsu Salman bi yadihi ina muku rantsuwa da wanda ran Salman yake hannun shi ina muku rantsuwa da Allah kenan yace ma matat minha wadiyatu wahida yace wallahi da she ɗaya bai mutu ba wannan 300 gaba ɗaya suka kama yace fa addaitu nakhla wa baqiya alayya almala yanzu an kare harakan dabino ga dabinanka 300 an kare da su yace dukiya tai saura sai uqiya 40 yace fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi misli baydati dajaja sai aka zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata wani zinariya kaman kace kon kazani yace min ba'dil ma'adin daga wasu wuraren da ake tona ma'adanai kenan aka same shi da ya kasa fa qala sai manzo Allah yake cewa ma fa'ala al-farisi al-mukatab ya labarin Salman wanda ya mukataba da mai gidan shi maganan kudi yaya qala sai Salman yake cewa fadu'itu sai aka kirayo ni lahu aka kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni he nazo qala sai manzo Allah yace khudh hadhihi dauki wannan kwan kenan kaman sifar shi ta kwai kenan amma zinariya ne yace fa addiha kaje ka biya mimma alayka ya Salman abinda ke kanka ya kai Salman to wannan zinariya abinda za ta iya yi bai ta kare kariya qala qultu sai nace wa aina taqa'u hadhihi mimma alayya ya rasulullah ya ma'akin Allah wannan zinariyan ko wannan kwan kaman kwai na zinariyan nan ai abinda zai biya bai ta kare kariya ba qala manzo Allah yake ce mushi khuzha dauka ta kai Salman je ka shi da aikin da za ka yi fa inna Allah sayu'addi biha anka Allah ne zai biya maka wannan bashin qala sai yake cewa fa akhaztuha sai naje na doki wannan zinari da manzo Allah bada yace fa wuzinat lahum fa wazantu lahum minha sai na auna musu ita wannan zinari kina aka ji aka auna sai yace wallazi nafsu Salman bi yadihi ina rantsuwa da ubangijin da ran Salman yake hannun shi yace da aka auna wannan zinari sai ta zamanto 40 uqiya sai zamanto uqiya 40 cif sai yace fa awfaituhum haqqahum na cika musu haƙƙinsu yanzu an ƙari sai yace wa utiqa Salman sai zama da yanzu babu zancen bauta kuma ga musulunci addini gangariya yace fa shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-khandaqa hurran yace sai na halarci yakin khandaq tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin da kaga anan kuma ai abla bala'an hasana go kaga da izinin Allah shawarar da Salman ya bada ita ta zamanto sababin watsewa waɗannan rundunoni gaba ɗaya da suka zo garin Madina lokacin da Quraysh suka rika kira a yankin su da ma waɗanda ba su ba da Yahuda da waye gaba ɗaya aka hada aka ce za a zo amma Madina da wanda yake cikin ta zama guda a huta sai su cire magana ake wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza ku taso gaba ɗaya kahuran suka taso akai gangami za a zo a Madina zama guda a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da shawaran yaya kamata a yi yana tabbin sabon shawara sai Salman ya ba da shawara cewa shi akwai wani salo da ya sani na yaki in dai za a kawo muku yaki cikin gida wanda zai yi yaki nan so yake sai ya zo har cikin gidan ya kare da kowa yace to garin muke tonawa ko ko bangaren da zai ba su damar shigowa ake tonawa da rami yanda in sun zo ba za su iya shiga ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya doki shawara Salman kaga lokacin duka bai jima da musulunta ba amma ka doki shawara shi aka zo aka haffara wannan ramin aka zo aka gina wannan khandar wani wata gada aka gina ta a cikin gina tan nan an wahala Allah yake cewa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza an sha wahala wajen gina ta gini ne ake sahida malici kuma sannan ana gade shi akan shi ne aka zo kan wani dutse suka buga ya gagare su sai aka je aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai a cikin ramin nan da ake hoga wani dutse ya gagara manzo Allah ya taso da yazo da ya bugi wannan dutsen bugu guda dutse sai tsage sai yake ce Allah ya nuna mini cewa musulmai za su bude kasar Farisa ya sake bugawa ya bada wani albashiri kuma na daban ya sake bugawa dutsen ne ya wargaje gabaki daya sallallahu alaihi wasallam to anan ne su kahuran da suka zo da yahuda da suke bangare guda na Banu Qurayza suke cikin garin Madina aka samu rashin fahimtar juna wanda kuma a dalilin musulmantar wani daga cikin waɗanda suka zo a wannan lokacin shi a lokacin sai da aka taho an zo inda za a buga da musulmai shi kuma anan Allah jefa mishi musulunta ya musulunta yazo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi na musulunta mi zan yi manzo Allah ya ce kaje kai abin da kake ga zaka iya sai dai sama su Banu Qurayza su Yahudan da aka dauki alƙawarin su ya samu su shakka akan waɗanda suka zo daga garin Makka su ma mutanen suka zo garin Makka ya samu su shakka akan cewa waɗannan mutanen Yahudawa tare da kuka iske su da manzo Allah kar ku yarda abinda za ku dauki wasu jigajigai a cikin su ku rike ya fara zuwa wajen su Yahudawa yace a zamanin kuke a garin Madina yanzu waɗannan da suka zo daga garin Makka da rundunar da aka tattaro gaba ɗaya aka zo idan suka janye za su bar ku da rigima manzo Allah a garin Madina yake kuma a garin Madina kuke dan haka dan ku samu garanti ku je ku ce a baku kaman mutane guda goma a cikin Qurayshawa wanda ko masu yauni ba ɗan bibiye ba a ba su yauni za a baku saboda koda wani tunani na su gudu ya zo ba za su gudu ba tunda sun san akwai manyan su a nan karshe dai al'ayi tarihi ne mai tsawo kenan dai Allah ya sanya rigima tsakanin su da kansu ya zama to sun watse ba tare da ma an buga ba to Salman yake cewa ya zo ya shahir ya halicci yakin khandaq da aka yi wanda kuma a matsayin da sai ce summa lam yafutni ma'ahu mashhadun yace daga nan ba a taba yin wani yaki ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba tare da ni ba duk wanda aka ce tare da ni ake tayya mal yace rawa wa rawal bukhari fi sahihihi min hadisi abi usman yake cewa annahdi an salman al-farisi annahu tadawalahu bid'ata ashar yake cewa wannan kewayayyen yanda Salman ya rika yi tsakanin wannan maliman na nasarawa da sauransu ya kewaya min rabbin ila rabbin daga ubangida zuwa ubangida ay min muallimin ila muallimin daga wannan malamin zuwa wannan malamin sai yake cewa wa murabbin ila mislihi sannan kuma daga wannan mai tarbiya zuwa wannan mai tarbiya kusan sai da shekara 30 na wannan kewaye yake cewa tadawalahu 30 sayyidan yake cewa min sayyidin ila sayyidin afwan daga wannan zuwa wannan sai da yake waye na tsakanin wajen mutane 30 a cikin shekaru ko masu yawa nan dai ba su haddace shekarun ba nan to wannan shine karshen kissa da tarihi na abin da ya shahi shi Salman al-Farisi abinda zamu doke mahallu shahid da mallai sai ka wannan anan cewa lalle labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama wani abu ne rubutacce yana rubuce waɗannan mutanen kawai kin musulunta ne suka yi hasadan min indi anfusihim sannan kuma za mu ga yanda shi Salman yayi gwagwarmaya wajen mi wajen fahimtar abin da yake gaskiya taka shine abin da yake wajibi akan mutum musulmi kar ka zo ka ce a mu kawai kaza addinin Allah ana yin shi da dalili ne abin da dalili ya tabbatar da shi a aikata abin da babu dalili shafa makan ka ruwa Allah shi da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته